Write it all out like a bird in the sky. Was write it all out like you were a bird. Fly it all out like an eagle in a sunbeam. Write it all out like you were a bird. In the old days, wear a tall hat and a tattooed gown. Ride a white swan back the people of a Belgian. Wear your hair long, big the conga run. Catch a bright star and a place it on your forehead. Say a few spells and baby, there you go. Take a black cat and a sip it on your shoulder. And in the morning, you'll know all you know. Wear a tall hat like a druid in the old days. Wear a tall hat and a tattooed gown. Ride a white swan like the people of a Belgian. Wear your hair long, baby, can't go wrong.
Da 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 da